أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين ولأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، يا أمة سرارم أكوينا بركة مدى هدوى وأنا مهدى بين سلام تعزي المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله. أتكلم عن شري نسونا إلمي دا فهمتا سوني جاغورا بشكا منا ما يوا مرحبا دا wannan lokaci. Sunana Aminu Ahmad Basanta, ina tare da ku insha Allah a cikin wani maudu'i mai muhimmanci. Shine maudu'i game da usulul madahib al-arba'a, wato asali da kuma dalilai da malaman mu manya-manya guda hudu suka tsotso hukunci da gare su, wato Abu Hanifa, Imam Malik rahimahullah, Imam Shafi'i da kuma Imam Ahmad bin Hanbal. A cikin wannan mahada insha Allah za mu yi kokari rubutun iyawa mu tattauna akan waɗannan usul, wato tushe inda waɗannan malamai suke samu hukunce-hukuncen su tun daga kan na farko har zuwa na ƙarshe idan lokaci ya bayar insha Allah. Za mu fara da sanin menene waɗannan mazahib al-arba'a, su kaɗai ne ko kuma akwai waɗansu ban da su, kamar yadda malamai suke bayani. Tarihin musulunci akwai mazahib da yawa waɗanda da damansu Allah ta'ala bai rubuta musu wanzuwa ba zuwa yau a matsayin mazahib da ake bi a cikin duniya. To amma Allah cikin iyawarsa da ƙaddarowarsa sai ya wajabta wanzuwa akan waɗannan mazahib guda hudu. Wannan dalili da wasu dalilan daban shi yasa al'umma suna da buƙata zuwa ga darasa waɗannan al-mazahib al-arba'a da kuma usul ɗinsu. Ibn Taymiyyah rahimahullah ya ce bai halatta ga mutum da ce shi bai da buƙata kwata-kwata da waɗannan al-mazahib al-arba'a, yana so ya fitar daban ya ja nashi layi. Amma dai zai iya ya ce ba zai taƙaitu ga ɗaya daga cikinsu ba, amma dai tabbarin shi da su ga baki ɗaya wannan ba zai yi ba. To waɗannan al-mazahib al-arba'a da muke magana game da su ba su bane suka kafa waɗannan mazahib a matsayin cewa dole al'umma ta bi su. To amma kasancewar su malamai ne wanda suka nemi ilimin su saboda Allah kuma suka karantar saboda Allah, sun samu mabiya kamar yadda su ma suka yi karatu wurin waɗansu. A dalilin waɗannan manganun ya sa su ɗaliban nasu da suke ɗauko ilimi daga wajensu su ma sukan je su yaɗa shi a wajen waɗansu, bal ma cikin yankuna daban-daban da kuma garuruwa sukan je da wannan ilimin. Waɗannan al-mazahib al-arba'a kamar yadda muka shimfiɗa suna da usul, wato tushe ginshiƙai da suke tsotso hukunce-hukuncensu a ciki. Waɗannan usul akwai usulun da suka yi ittifaƙi a kansu, bi ma'ana da Imam Abu Hanifa wanda shine ya riga su a shekaru ta ɓangaren tarihi, da kuma Imam Malik rahimahullah, da kuma Imam Shafi'i da Ahmad bin Hanbal sun hadu akan al-adilla ko usul al-arba'a wato al-qur'ani mai girma da kuma sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma ijma'i na malamai da kuma qiyasi waɗannan dalilai guda hudu waɗannan malamai sun yi ittifaki akan cewa dalilai ne na shari'a in muka fara ɗaya daga cikin su shine al-Qur'ani mai girma al-Qur'ani tunda muna magana akan hukunce-hukunce ne duk da shi kundi ne wanda ya kunshi ilmuka masu ɗimbin yawa malamai sun yi bayanin su wanda al-Qur'ani shi kadai za ka samu yana takhassusi a cikin sa kusan mara adadi amma babban abin nuni anan shine al-awamir wa nawahi wanda cikin su ne ake samun ahkam bi ma'ana abin da zaka aikata wajibi ne ka aikata shi ko abin da zaka aikata haramun ne ko abin da zaka aikata yana makruhi ne ko abin da zaka aikata a ce mustahabi ne ko abin da zaka aikata a ce mubah ne imana abinda malamai suke masa suna da mustawa tarafain
na
wato shi yana tsakanin hani da umarni
na
aiwa to waɗannan su ne al-ahkam wanda suke suna at-taklifiyya to ina yake tsotso wannan hukunce-hukunce domin mukallaf duk abin da aikata ba zai wuce wannan hukunce-hukunce guda biyar ba
na
to ta wannan bangaren al-Qur'ani ya zamo shine masdar na farko duk abin da zaka aikata a baka lada su kamata yayi tushen farko a ce a bincike dalilan a cikin littafin Allah subhanahu wataala
na'am
malaman da muke magana akan su kowanne su idan mas'ala ta zo mishi a matsayin tambaya to yake kokari ya samu amsa wannan tambaya a cikin Al-Qur'ani mai girma ya ba da ansa wannan tambaya al-Qur'ani mai girma ya kunshi ayoyi na hukunce-hukunce wanda wannan ayoyin kusa ana da ijtihadi wajen haddade su ko iyakance su sanin su ga dalibi ya da muhimmancin gaske domin sa wannan aya tana magana game da hukunci na shari'a a kai tsaye ko kuma tana magana akan hukunci na aqida ne ko hukunci na kissa ko abin da ya kama da shi
na'am
to ta wannan hawajin na Qur'ani ya zama shine masdari na farko a wajen tsotso hukunci na Qur'ani mai girma yana da kashe-kashe ta bangaren nuni ko dalala za ka samu wata ayar daban tana nuni wata za ta zo tana umumi ga ainihin matsala ko kuma ta zo zahir abin da zahir shi ne ma ya hatamilu ta'wilain amma ahaduhuma azhar min al-akhar ta kan tana da kuma nusus min nusus shi ne nassi wanda shi la ya hatamilu ta'wil kamar su maqadir az-zakawat ko al-ansiba na miras wato gado misali walakum nisfu ma taraka azwajukum to wannan nasu kenan amma shi zahir akan karkace daga abin da ke nuni a dawo a koma ga abin da ainihin shine marjuhi
na
misalin wannan aya a cikin suratul baqara inda Allah ta'ala yake cewa wa halallahu al-bay'a wa harrama riba malamai suka ce wannan zahirinta tana nuni game da nuna halaccin ciniki da kuma haramcin riba
na
wannan shine zahirinta
na
amma ta'wilinta shine nafil musawat bainal bai'i war riba me yasa saboda Allah subhanahu wataala farkon ayar cewa yayi alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba.
Na'am.
Si wadancan da suke cin riba a ran kiyama za su tashi irin tashi na wanda aljani ya buga. Sai Allah ta'ala ya kawo wani abu mai kama da ta'lili yace abin da yasa za su yi wannan tashin saboda sun ce ai riba da ciniki ɗaya ne. Kashiku Allah ta'ala sai ya ce wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Anan ne wannan nukutar ma'anar wannan aya ya bayyana.
Na.
To sannan kuma aya kuma takan zo matsayin am kamar yadda mun kace. Shi kuma am wato jinsi ne wanda yake da afrad a gargashin sa. Wato akwai ɗaya-ɗaya ku wanda su suka haɗu suka ba da sunan wannan abun guda. Misalin wannan wa aqimus salah. Wannan aya tana magana game da a tsayar da sallah. Afwan ba wani aya ne san in kawo ba. Mai magana kan umumi. Misalin wannan afwan
umumatul kitab suna da yawa
a cikin suna da yawa haka
muna iya kawo wasu daga cikin su misali fasajadul malaikatu kulluhum ajma'un
ka gani kaga wannan ajma'una gaba ɗayan su ne alhali suna ne guda ajma'un amma karshen sa akwai wato ainihin afrad na jins sannan aya ta kan zo mutlaka
na'am
sai kuma ta buƙaci ta kayyidi
na'am
to hurrimat alaykum almaytatu
waddamu wa lahmu alkhinzir
na'am
wa ma illa li ghayri allahi wal munkhanika hazwa
karshen aya
aywa da kuma irin su idan mutun ya sata an ta yanke masa
faqta'u aydiyahuma
aydiyahuma to kaga aida anan mutlaka ne
na'am
yana buƙatar zuwa ga
abinda zai takayyin sa ya dabaibice shi
eh wato zamu zo kan masjidin sunna wanda ya takayyade
wanda
za a yanke
na'am
to a takayyin takaitawa shi na Qur'ani mai girma masdari ne na dukkan waɗannan al'a'immatu al-arba'a amma ba za ka samu sabani ba na tushe sai dai na fara'i dangane da dalalar aya kawai ba wai urudin ta ba Qur'ani gaba ɗayan sa qat'iyyatul urud ne
na'am
mu je a gurguje dangane da masdari na biyu ko mu ce asali na biyu shine
na'am
as-sunna
na'am
ita wannan sunna ba shakka zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake bayyana mana ma'anar abinda aya take nuni
na'am
ko kuma sunna ta zo ta bayyana wani aikin da a bayyane kamar qur'ani bai ma zo da shi ba
na'am
amma ayat hal wannan masdari ne daga cikin masadir na
shari'a
imam shafi'i rahimahullah shi yana da kusan wajahi guda biyu dangane da matsayin sunna a cikin ainihin shari'a. Wasu malamai musamman ɗalibansa sun ce Imam Shafi'i bai rabe ba tsakanin littafi da kuma sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin sun mazaji guda ne.
Na'am.
Amma kuma waɗansu suna ganin cewa abin da yake nufi da mazaji guda ne a ta bangaren wajabcin ittiba wajibul ittiba
na'am wajibi ne ai aiki da shi
ai wajibi ne ai aiki da shi gabaki daya
na'am
kamar da dole ne ka bi sunna alqur'ani dole ne ka bi sunna ta annabi
sallallahu alaihi wasallam na'am
amma dangane da matsayin kowane da matsayin kowane dan sunna takan zo ta bayyana umumin qur'ani kuma ta ambata da zu
na'am
haka ma takan zo ta yi takayyidi na alqur'ani mai girma
na'am
hakan ma takan zo ta yi tafsiri ina umumin da muka ambata da su
na'am
to ita sunnan nan tana da kashe-kashe
na'am
wanda wannan yana da muhimmancin gaske sosai
na'am
bangaren dalibai ilimi
na'am
akwai kashe-kashen ta a bangaren malaman hadisi sannan kuma akwai kashe-kashen ta a bangaren malaman shari'a nace malaman shari'a malaman usulul fiqh da kuma malaman fiqh kai tsaye
na'am
kashe-kashen ta a wajen malaman usulul fiqh wanda akan shi muke shine ta kasu zuwa mutawatira mashhura da ahad wannan kashe-kashe ne manyan kashe-kashe guda uku da malaman usulul fiqh suka kasa sunna akai
na'am
dangane da su waɗannan malamai guda hudu da muke magana kan su
na'am
kowanne ya da wajhatun nazar wato fuskar da yake kallon sunna bangaren istidlal a kafa dalili
na'am
Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i da Ahmad bin Hanbal sun tafi kai tsaye mubasharatan cewa sunna mutawatira hujja ce kai tsaye ba tare da wani kaidi ba
na'am
abun nufi da wannan shine wato idan sunna mutawatira ta zo to abun nufi da wannan kenan mas'alar Annabi sallallahu alaihi wasallam in fada yayi ya fade ta gaban jam'un gafir
na
sahabbai
jama'a mai yawa
na sahabbai wadanda wannan sunna kenan ba ta daukar tawili abinda fada shi din ne
na
dan haka ba zancen tawili a cikin wannan sunna
na
misalin wannan kamar a ce azhar raka'a hudu ce
na
an ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi
na
bila adadin yana wannan dan haka yi wannan bai daukar tawili ko sabani a ciki haka ma azumi a ce ana wata guda ana yi 30 ko 29
na'am
wannan yazo ta hanya mutawatira
na'am
sannan akwai sunna mashhura
na'am
wanda ita kuma adadin wanda suka tsara ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallama bai kai yawan adadin mutawatira ba
na'am
da musu malamai usulul fiqhi da ma fiqhun kai kusan ba su da wani adadi muayyan
na'am
a suna cewa dai marawahu jam'un yahilu tawatu yali yahilu at-tawatu bihum yahilu at-tawatu bihum
al-kadhib
al-kadhib
na'am
wato al-adanti ba zai yi ba ga irin waɗannan mutane
na'am
su hadu
na'am
cewa wannan abin ƙarya ne
haka
ta bangaren adadin su da jinsin su da kuma yankunan su inda sun ka hito
na'am
ko kuma yarukan su
na
sai su hadu gabaki daya su ce ku taho mu hada kai mu ce wannan gaskiya ne ai kuma ƙarya ne
ko mu ce abu ba gaskiya mu yi ƙarya ga abin da yake gaskiya ba wani abu wanda ba gaskiya ba
a wani abu wanda ba shi ba
na'am
wannan al'ada ta kore haka
na'am
a misalin mu na yanzu
na'am
a sai misali shugaban kasar America shine misali Messi yanzu ya tunan shi ne
John Biden
a ce John Biden to kaga kai baka ji ka ga lokacin da aka zabe shi ba
na'am
ni ban je ba
na'am
to amma labarin yadda yazo
na'am
yazo ta bangaren tawatur ne
na'am
wasu malamai sukan buga irin wannan misali don tabbatar da sunna mutawatira
na'am abu ne wanda ba za ka iya karyata shi ba
za ka karyata shi ba ko da ba yi shi
a gaban ka ba haka
to mashhura kuma adadin ta shi kuma bai kai wannan adadin ba
na'am
to ta bangaren kafin dalili da sunna mutawatira sunna mashhura suna da manzila kowanne su
na'am
aka samu karfi na mutawatir ya fi bisa ga na mashhura
na'am
kashi na uku shine khabar wahid
na'am
wato hadisi ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada in abin fada ne ko ya aikata in abin aikatawa ne ko ya ce ayi ko kuma ya gani ana yi bai magana ba
na'am
idan takariri ne
na'am
to amma sai zan mutum ɗaya ne ya gani
na'am
ko ya aikata shi Annabi sallallahu alaihi wasallam
gaban sa na'am
ko ya ce a gaban sa
na'am
to anan suna da mazahib wannan al'aimatul arba'a
na'am
amma dukkanin su abin da ya kamata al'umma su sani shine dukkan su suna kafa hujja fa da khabar wahid
na'am
wanda ya kamata abin da ya kamata kowa ya sani kenan a ransa
na'am
mu dauko daya shine Imam Abu Hanifa
na'am
Imam Abu Hanifa ya yadda da khabar wahid
na'am
jumlatan amma yana da sharuɗa
na'am
da ainihin yake bi kafin ya karbi khabar wahid
na'am
ba kuma dan walakantar da sunna Annabi bane a saboda ba ta kariya ne da ba da kariya ga shi addini kanshi
na'am na'am
misalin wannan khabar wahid kasancewa shi mutum ɗaya riwayato ba toma Annabi yake ba ko riga maganar sa
na'am
a tantance a tabbatar da shi ya faɗa ko ba shi ya faɗa ba
na'am
shi din ne daga ciki dole ne ya zan kar ya saba ma kiyasi sarihi
na'am
yanta qiyas sarihi a wajen Abu Hanifa shine qiyasin da hankali ya tafi akan shi
na'am
ana nufin lafiyayyen hankali
na'am
idan khabar wahid yazo yanemi ya ci karo da wannan qiyasi to Abu Hanifa yakan dauki qiyasi sarihi bisa ga wannan khabar wahid
na'am
kamar da muka ce da zu ba dan walakantar da shi hadisin ba tunda ayyamancin sun hadu suna aiki da hadisi mutawatir da kuma mashhur sunna mashhura
da ahad
da ahad yawa misalin wannan shine hadisin dawowa da dabbar da ka sayo kasuwa
na'am
da ka zo sai ka samu nunnanta sun kumbura tunda kasuwa ka samu nunnanta a kumburi
na'am
musamman a wancan lokacin hakan yakan rude mutane wajen sayo ta su samu nono su tatsa
na'am hantsa ta cika ke
hantsa ta cika ta ko da ka zo kwana daya biyu sai ka ga hantsa ta suce
na'am
ashe wani abu sun ka bata wanda ke sa hantsa ta kumbar dan lokaci
na'am
da lokacin ya kuce shikenan sai hadisi ne ce ana mayar da wannan
dabbar
tare da akuya
ko shatul musarrah
yawa asatul musarrat aywa
barakallahu
fikum a mayar da ita da sa'in da dino
na'am
to sai ce ai abu na qiyasi sarihi kuma maqul shine a mayar da ita haka nan tunda ai kai kai da ka sayo wuta ai bugun hancin ka an kai
an zalunce ka
an zalunce ka ta ya za a kuma a ce ka mayar mishi da wannan akuya kuma alhali ka kara mayar mishi da sa'in da dino
da dino
dan haka a daidai bi hadisin ga
na'am
yadda yake
na'am
misali na gaba shine sharuddan Imam Malik rahimahullah a wajen karbar shi ma hadisu ahad
na'am
shine shi kuma kare ci karo da ainihin maganganu na mutanen Madina ko a ce jama'in su
ijma'u
ahli Madina
na'am
Imam Malik shi yana daga cikin atba'u tabi'in
na'am
ba tabi'i bane
na'am
amma dai ya taso ya yi karatu wajen tabi'ai
na'am
to shi ana shi ra'ayi da kuma tabbaci Madina nan ne masauki na ƙarshe na Annabi sallallahu alaihi
wasallam na'am
nan ne masaukar wahayi na ƙarshe
na'am
kusan ba cika samun nasikh masukh bai a cikin Madina
na'am
sai dai ayoyin Madina su shafi ayoyin
Makka
ko hadisan da aka faɗa a Madina su shafi na Makka
na'am
to dan haka sahabbai da tabi'ai musamman waɗannan quruna al-mufaddala
na'am
ana musu tsammani na alkhairi cewa ba za su saba ma hadisi da gangan ba
na'am
dan haka idan hadisi ya zo ya ci karo da magana ta mutanen Madina
na'am
to Imam Malik yakan aje hadisin nan sai ya aiki da aikin mutanen Madina misalin wannan shi ma shine hadisi na al-bay'ani
bil-khiyar
malam yatafarraka
na'am
aywa wato masu ciniki guda biyu suna da zabi
na'am
na su zartar da cinikin ko kar su zartar da shi
na'am
ko ɗaya daga cikin su shi mai sai ya ce na fasa ko mai suwa ce na fasa
na'am
matukar ba su rarraba ba
na'am
a zahirin hadisin da jikin su
na'am
amma in suna nan
na'am
to suna da dama wani sun su ce ya fasa
na'am
musamman dubar da cewa ciniki wani lokaci kana iya sayar da abu daga baya ka yana dama sayar da shi musamman idan bukatar sayar da shi din ka samu cewa ta biya
na'am
to sai ce to ai mutanen Madina ba su aiki da wannan don an samu da zarar suka yi ciniki ya riga ya kullu amma ba kun haka sai ya tafi kan irin su khiyarul shart
na'am
da kuma khiyarul aib
na'am
da sauransu
na'am
wannan madhabin Malik kenan dangane da khabar wahid ka shi ma yana karba
ina karba akwai sharuɗa kuma akwai lokacin da yake rinjayar da wato wani abu akan shi saboda ina ganin sahabban da suka rayu a Madina ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba za su yi taro ba akan saba ma hadisi kenan bayyuwa a ce wannan hadisin a Madina ba a aiki da shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a Madina ya rayu kuma sahabbai su san wannan hadisin kuma suke aiki da shi kenan yana nuna akwai wani nafsi wanda koda tana ya boyu ba a san da shi ba wanda ya shafe wannan hukunci
sai kuwa kaga kenan a wajen shi kamar wancan hadisin na wahid ya ci karo da ijma'i
na'am
tunda kamar da muka ambata wasu na kiran wannan amalu ahli madina matsayin ijma'u ahli
madina na'am
to kaga sahabbai masu daraja irin wannan
sun shiga ciki
na'am a ce kuma da gangan sa wancan hadisin
na'am
to yana yiwa akwai wasu hadisan ko wani hadisin suka dogara kan shi wanda ba wannan ba
kuma su sahabbai mutane ne adillai
adillai
dan Allah ya ce ya yarda da su wasabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wanda kuma Allah ya ce ya yarda da shi to kinan ko aikin sa Imam Malik ba shine ya fara cewa ya yarda da aikin sa
kaga to wannan kenan
aw
to in muka zo ga Imam Shafi'i rahimahullah
na'am
shi ya fita tafiya wajen intiqadir ruwat
na'am
a cikin habar wa'id
na'am
bi ma'ana wannan tantance marwayata hadisan
na'am
dole ya zan ba maka da shi bane
na'am
dole ya zan bai da sako-sako
na'am
dole ya rawaito shi da lafazin sa ba da ma'ana ba shi habar wa'id din
na'am
don mi don kada ya rawaito shi da ma'ana zo a samu khalal a samu abin nan
matsala
to wannan kan daga sai kenan shi kuma Imam Ahmad bin Hanbal
na'am
to da dama
na'am
yakan yi aiki da khabar wahid
na'am
ala wajhi al-itlaq
na'am
don kai bai da
shi bai da wasu sharuɗa kawai dai khabar al-ahad yana aiki da shi mutlaqan
sosai kuwa
na'am
take shi yakan ma dauke shi ko da da'ifi ne
na'am
akan qiyasi
na'am
kaga yaran da ke abin na so wahid akan
qiyas na'am
aywa sabani Abu Hanifa da yaran da ke qiyasi akan khabar wahid
na'am
wanda dangane da matakan sunna kenan
to kinan a gurguje idan zamu yi bita akan wadabin da ya gabata
na'am
na farko shi alqur'ani babu sabani wajen tabbatuwar sa sai dai sabani wajen ma'anar da aya ta kumsa idan muka zo wajen hadisi zamu duba akwai mutawatiri mutawatiri kuma akwai wanda yake mutawatirul lafzi akwai mutawatirul ma'nawi ya an ce mutawatirul lafzi wanda lafzin shi haka suka zo mutawatirul ma'nawi wanda in an tattara ma'ana hadisi da dama ta zo akan wannan ma'ana guda ce to sannan kuma akwai mashhur wanda adadin sa bai kai na mutawatiri ba sannan kuma shi mashhur kinan shi ma akwai wanda mashhurul lafzi ne akwai mashhurul ma'na ko ba haka ba to sannan muka zo ahad zamu ga shi ma ahad kinan wato akwai wanda yake ta fuskar shi aiki da shi ne aka yi sabani shi Imam Ahmad ya dauke shi mutlaqan Imam Shafi'i yana rinja yadda yana da wasu sharuɗa da yake dorawa Imam Malik kuma yana rinja da qiyasi akan sa Abu Hanifa kuma yana rinja da al-qiyas akan wato akan khabar wahid to kenan wannan sune kashe-kashe na sunna a wajen malaman usulul fiqh sai kuma qadiyya ta karshe da kamata mu yi lura da ita shine wato al-firqu ad-dalla kamar yanzu irin su mu'tazila irin su khawarij wani lokaci suna ba sa aiki da khabarul ahad suna cewa ba a kafa hujja da shi cikin aqida wannan ya saba ma aqida ta ahli sunna wal jamaa sannan kuma ya saba ma ashe tsarin fiqh idan muka dawo na mashhur daga abinda wato malamai na mazahibul arba'a suke tafiya akan shi dan haka kuma daliban da ke cewa Imam Malik baya aiki da khabarul wahid a'a sai idan ya samu mu'arid ne ya ci karo da amalu ahli al-madina saboda yana ganin wasu dalilai shi kuma Imam Abu Hanifa ba wai baya aiki da khabarul ahad bane sai in ya ci karo da qiyasi shi kuma Imam Shafi'i yana aiki da shi amma yana rinja da sai an tantance wato kan ruwata da kuma ya zamanto da lafazin shi aka rawaito shi ba da ma'ana ba kai ya zamanto rawi ya danyi wani tasarrufi a cikin sa shi ko Imam Ahmad bin Hanbal shine yake rinja yadda aiki da shi mutlaqan ba tare da wato sakewa wai kenan to madalla kenan yanzu sai mu je akan wato al-aslu wato as-salis sai dai abin da ya kamata mu gane sunna akwai fi'liya akwai qauliya akwai taqririya sunna qauliya ta fada hadisi qauli yana izmantuwa mutawatir yana izmantuwa mashhur yana izmantuwa ahad sannan kuma fi'li shi ma yana izmantuwa mutawatir yana izmantuwa mashhur yana izmantuwa ahad taqriri shi ma yana izmantuwa mutawatir yana izmantuwa mashhur yana izmantuwa ahad madalla
kaga wannan kashe-kashe guda uku to kowanne sa ana samu wannan abubuwa daga ambata
na'am na'am sai mu ji zo ga aslul salis
sai asali na uku shine al-ijma'
na'am
shi ma wannan al-ijma' daga cikin dalilai da wannan malamai gaba da suka hadu
na'am
akan cewa asali ne daga cikin usulul shari'a
na'am
menene ijma'i
na'am
ijma'i shine haduwar
na'am
malamai waɗanda ake kallon maganganun su
na'am
bi ma'ana maganganun su hujja ne
na'am
su hadu
na'am
akan hukuncin wata mas'ala
na'am kinan malamai wadanda suka kai daraja ta ijtihadi na'am
daga sharuɗan kuma ijtihadi
nan
malamai sun baza su
na'am cikin littafin usulul fiqh
wannan karanta zaka ji abin da kuma tsauri
kin na'am
sai ga wanda kinan zai yi wahala yanzu ana samun ijtihadi yanzu amma kuma na da
sun yi karanci
amma sanin wannan dalibi ilimi Allah ya Allah ya samu wata hanya
na'am
ta karatu abin
na'am
dangane da wannan asali na al-ijma'
na'am
kamar da muka ambata dukkan malaman sun hadu akan shi
na'am
dalili ne akan dalilin shari'a
na'am
dalili ne na uku
na'am
ajere
na'am
amma wajen Imam Shafi'i
na'am
wato yakan gabato da kaulin sahabi
na'am
a ciki
na'am
afwan ba Imam Shafi'i ba zamu zo kan inda yake gabato magana sahabi amma shi ijma' din dai
na'am
haduwar malamai sun da kan sahabbai
na'am
har zuwa masu bi masa
kenan shi ijma'i akwai wanda sahabbai suka yi misali akwai ijma'i na tabi'ina akwai na tabi'i tabi'ina ijma'i kuma kowane lokaci ana samun
sa ana samun shi kowane ana samun shi
na'am
Allah kaular rajih
na'am
to wannan ijma'in buga misali shi a lokacin sahabbai
sallallahu
alaihi wasallam tunda mun ce galibin malamai sun tabbacin cewa akwai ijma'i
na'am
amma suna ganin cewa an ya taba kulluwa
na'am
fi'lan
na'am
wannan akalan kuma suke cewa yana iya aukuwa
na'am amma shar'an suna ganin a shar'ance zai iya wahala
zai iya wahala
na'am
shi aya an taba ijma'in
na'am
misalin wannan shine mirasul jadda
na'am
wanda ya auku zamanin khalifan Abu Bakar radiyallahu anhu
na'am
dangane da jika da yan mutu
na'am
sai kakar ta ce a bata gado
na'am
ana bata ko ba za a bata ba
na'am
wannan wasu ka ce ba za a bata sun ce ba a bata
na'am
a dunkule dai Abu Bakar radiyallahu anhu sai ijtihadin sai ce za a bata kuma an samu sahabban da annan duk waɗanda wannan hukunci ya zo kan kunnu su sun yadda
na'am
kaga wannan ijma'i ne ta wannan fuska
na'am
wannan matsala bi ma'ana bata auku ba zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zan ijma'i
na'am
da ta auku zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam
na'am
da ba ijma'i bace
na'am
sai dai mu ce sunna ce
kina shi abinda zamu fahimta shi ijma'i ba a yin shi sai bayan wato wucewar manzo sallallahu alaihi wasallam wahayi yayinki na'am
kuma wannan ya daga cikin wato jarbawa da Allah subhanahu wataala yayi muna
na'am
watakila wadansu
na'am
shari'o'i da suka gabata ba a samu ijma'i
na'am
kawai nassin da aka sauka al'umma sai aike da shi dan musa yake da shi kuma shikenan
na'am
amma bayan wucewar Annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu shari'a ma tana cigaba da
na'am wannan ana iya ganin cewa saboda fadin shari'a Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita har karshen duniya
ne kuma
in ba a samu ijma'i ba kaga kamar shari'a za ta zamanto ghayra salihah li kulli zamanin wa makan yawwa
kaga wannan suna kira wannan nan shi da ta zama shari'a marina
na'am
bi ma'ana mai canzawa kamar yadda zamani ya canza shi
na'am
yadda zamani ya tsawo shari'a tana da
na'am tana iya abin nan nashi
to wannan jama'in haka kuma ya taba aukuwa zamanin Umar bin Khattab
na'am
radiyallahu anhu
na'am
wanda waɗansu sukan kawo mas'ala
na'am
ta at-talaq was-salat fi lafdin wahid
na'am
kusa sun ce jama'i ne
na'am
me yasa sun kawo wannan saboda ba sahabin da ya yi mu'aradarsa
na'am
a lokacin da ya wannan
na'am
dama tun da wasu na ganin cewa ba ijma'i ba ne suna ganin cewa ai wancan lokacin na harko da khalifa ne
na'am
na biyu sahabbai sun watsu cikin duniya
na'am
ba lallai ba ne ya zan kowane sahabi ya ji da wannan
wannan hukunci na sai
amma muƙaddara a ce dai suna nan irin wannan yana zama shi ma
ijma'i na'am kenan yanzu in mun dauka sai mu kama wajen Imam Malik ijma'u ahlil madina ne eh amma ba ijma'u sahaba bane tun da lokacin da sahabbai sun yadu
kwaye ku da shi
sun
ga sun yadu
na'am
to wannan kenan to a dunkule dai da Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i da Ahmad bin Hanbal
na'am
to sun tafi kan ingancin wannan
na'am
dalili
masha Allah
shine
to
al-ijma'
so kafin
ijma'in nan
na'am ijika
ijma'in nan kashi biyu ne
na'am
akwai al-ijma' al-qawli
na'am
al-fi'li
na'am
akwai kuma al-ijma' al-sukuti
na'am
shi al-ijma' al-qawli
na'am
dukkan su sun yi ittifaqi cewa
an tara malamai kan mas'ala waɗanda sun ka kai daraja ta ijtihadi kowa ya yadda a bakin sa ya tabbatar da cewa ya yadda da wannan hukunci wato shi al-ijma' al-qawli kenan wanda an ka danganta zuwa magana zuwa ga magana kenan
to bayan shi kuma akan kuma ko ba tara su wuri guda ba
na'am
yazama wannan matsala muayyana
na'am
na ayyanan na
na'am
yazan an tambaye ka
wannan
matsala ka bada fatawa
na'am
ka bada hukuncin ta
na'am
shi ma wani yana da kafar daban
na'am
shi ma an tambaye shi shi ma ya bada irin hukuncin da ka bayar
na'am
to sai an ka tattaro wannan hukunce musamman irin yanzu da ake Allafa abubuwa
na'am
sai ga cewa matsalan nan ba samu wani wanda ya saba ba
na'am
dan haka wani sai malamai sukan ce
na'am
take abun da ni sani
na'am
wannan matsala an yi tarayya kanta
na'am
kenan bai sa an taruri guda ba
na'am
amma cikin abun da ilimin sa ya bashi yanzu wannan matsala majmu'a alaiha
na'am
sannan akwai sukuti me sukuti
na'am
shine muna tare da ku gaba daya
na'am
in ba da hukuncin matsala
na'am
sai ku shiru
na'am
buku ce a'a ba buku ce eh ba
na'am
to suka ta shi ma wannan ijma'i ne a wajen wasu malamai
yasa
saboda bai halatta ga malami
na'am
ya shiru
na'am
in kai na ƙarya
na'am kenan yanzu kamar abin da kike son na gane idan malamai waɗanda suka kai darajatul ijtihad wasu daga cikin su suka zamana suka zartar da wata mas'ala yanzu zamanin internet da abin nan da TV aka watsa wannan fatawa din ba a samu wani malami ba
wanda
ya mu'arada cikin mujtahidai amma to kenan sai a dauke shi matsayin al-ijma'a sukuti
wannan gata cikin mujtahidai amma saboda yanzu lokaci ne
na'am
na kowa malami ne
na'am dole na sai an nuna mutane cewa mutum ba kowa ne ba ake yarda da cewa in yayi sabani
ba kowa bane
na'am sai mai aqida ingantatta kuma sai mai ilimin da yake
sai mai ingantatta
kenan yanzu ba za a yi amfani da firqud dalla ba wadannan dama
na'am mu'tazila
yawa kinan hunaka man la yu'taddu bi qawlihi fil ijma'
haka ba sai san masail ma
na'am
wanda mutai an yi jama'i kansu zaka samu mu'tazila sun ce ba su yarda ba
na'am
wasu murji'a wasu
na'am kaza kaza
to
dan mutum ya fahimci cewa akwai wanda shi bizancin shi bai shiga
haka to wannan kenan wannan shine kashe kashen ijma'i
na'am
to kamar yadda muka ambata muka ishara dazu
na'am
ya taba wa kowa ko bai taba wa kowa ba shi ma akwai khilaf
na'am
domin Imam Shafi'i
na'am
a wajen shi
na'am
yana yawa tsanantawa wajen ijma'i kafin ka ce matsala an yi ijma'i kanta
na'am
ka tabbatar
na'am
shi ma saboda tsantsenin shi bangaren addini
na'am
dole ka tabbatar cewa lalle dukkan mushahidi a wannan zamani
na'am
lalle ya yarda da wannan
matsala tunda za ta zama addini
za ta zama addini
kuma bai halatta a saba mata ba
bai halatta a saba mata ta zama dalili daga cikin
adillatu shar'iyya
wannan shine yazo kan magana ta malaman usulul fiqh suke cewa
na'am
al-ijma'u aqwa min ad-dalil
na'am
wannan lokacin da aka yi wannan magana
na'am
zaka ga ta buga kan wasu
tunda an ce ta fi dalili kinan kamar suna nufin ya za a yi a ce ijma'i yana gaban al-qur'ani da sunna
to abinda ake
nufi ba su fahimci abinda ake na'am
abinda ake nufi da wannan
na'am
shine ai dalili gaba da muka ambata dazu
na'am
ba bai daya yake ba
na'am
idan na qur'ani ne kamar da muka ambata shi qur'ani qat'i al-wurud ne
bi
ma'ana
na'am
an yi da cewa gaskiya ne duka
na'am
to amma akwai wanda yazo am
na'am
wanda kuma al-am ya taji ila al-khas
na'am
akwai wanda yazo mutlaq
na'am
shi kuma ya taji ila taqayyid
na'am
ko muqayyad
na'am
sannan kuma da sauran dai kashe kashen shi
na'am
amma ijma'i shi kuma bai da am
na'am
shi guda
ya ce shi da yazo magana ta daga
ita kadi magana ta ce kawai ka bi
yawa
dan haka nan ne abinda suka nufi
kenan kuwwatu dilala ne suke zance ba kuwwatu subut ba na'am
karfin dalili ne
na'am
dan haka ba wai yana kore ta fata Qur'ani bane ko menene abinda ya kamata
dalibai
su fahimta kenan wannan
to mallan kan kafin mu ce mu shiga cikin dalili na hudu dalilan da malamai suke kafawa game da kasancewa ijma'i ana aiki da shi Imam Shafi'i a cikin ar-risala ya kafa hujja da man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina yabi hanyar da ba ta mu'min ne ba kenan wannan ya nuna cewa ijma'i sabili ne na mu'min ne kan wani ya jawo ige wayo ya ce a to ai shi bai san dalilin wannan ba
ga Qur'ani ya bayyana
da
wannan
aw sai mu ji zuwa ga dalili na hudu saboda hange da lokaci
ba
na'am
to dalili na hudu
na'am
shine al-qiyas
na'am
wannan a wajen Imam Abu Hanifa
na'am
Imam Malik rahimahullah
na'am
da kuma Imam Ahmad ibn Hanbal
na'am
to shine martaba ta hudu
na'am
amma a wajen Imam Shafi'i
na'am
martaba ce ta biyar
na'am
wato shikenan Imam Shafi'i
na'am
yakan kafa hujja bayan jama'i
na'am
da kaulin sahabi
na'am
shi amarta ba ta hudu
na'am
shi kuma kaulin sahabi a wajen shi yace malam yu'raf lahu mukhalifan
na'am kina yana da wani sharadi da ya kafa ba haka ba kawai
ba
na'am
yawa in ba a san cewa magana ta sahabi ba wannan sahabi kenan ijtihadin sahabi yake nufi
na'am
ijtihadin sahabi
na'am
aiwa tana ce kaulin sahabi yana yayi waya yayi
kage
yana zama sunna kenan wannan
na'am
amma ijtihadin sahabi ijtihadi yakan kaddamar da
kin kafin magana sahabi tana da reshe guda biyu akwai riwayar sahabi wadda min mala majal lil ra'yi fi abinda ra'ayi ba zai iya shiga ciki ba kamar labarin kiyama da labarin gaibi to wannan wato suna da hukumul marfu kamar matsayin hadisi yake nan ba shi ake magana ba na ana magana a matsayin sahabi dan mutun amma kuma yana da wata manzila wata daraja wadda wasu ba su ita ya ga lokacin da alqur'ani ya sauka ya rayuta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam balarabi ne yana jin larabci kenan maganar sa tana da muhimmanci a cikin wato addinin musulunci na'am to
wannan kenan amma idan aka san cewa wannan sahabi yana da mukhalif ma'ana sun ijtihadi ne yasu
na'am
an ka samu matsala tana da kusan ra'ayi guda biyu
na'am
sai Imam Shafi'i
yayi
kokari ya dauki daya daga cikin ba tare da ya mai da shi ta dalili bane wanda ya gabata yin qiyasi
na'am
qiyasi na gaban shi
na'am
menene ne qiyasi
na'am
qiyas shine kusan
na'am
addinin
na'am
bi ma'ana addini ga nawazil
na'am
me nawazil sababbin mas'aloli
na'am
wadanda zamanin annabi ba su auku ba
na'am
wanda suna buƙatar hukunci kuma yanzu
na'am
to shi wannan qiyasin
na'am
manarsa shine wato
yana da rukunai guda hudu
rukunai guda hudu kafin rukunai guda hudu
na'am
shine ilhaqu mas'alatin
na'am
la nas fiha
na'am
ila aslin
na'am
al asl ana huwa yana to asli ana shine mas'alar da nas yazo kanta
na'am na'am
saboda ina suka tare da ta hada su
na'am
shine illa
na'am
zamu zo kan alƙawarin da kiyasi insha Allah
na'am
a cikin wani hukunci guda
kaga
anan mun samu mas'alar da an ka samu sabuwa yanzu
na'am
wanda zamanin annabi bata auku ba
na'am
sannan kuma sai muka ga tayi kama da wata matsalar da zamanin annabi ta
auku
har ma nasi ya sauka
akan
kanta nasi na Qur'ani ko na sunna
na'am
to sai suka hadu
na'am
a wajen sifa
na'am
za mu magana kan sifa yanzu mai tare insha Allah tamam
na'am
a cikin wani hukunci
na'am
na haramci
na'am
ko na halalci
na'am
ko na karhanci ko na zaman ta mundu
na'am
to wannan qiyasi a gurguje ya kafa zuwa abin yana da rukunai guda
hudu na'am
akwai al-asl
na'am
akwai al-far'u
na'am
akwai kuma al-illa
na'am
sai kuma
al-hukm
al-hukm
na'am
al-asl anan
na'am
shine mas'alar da
na'am tafaru
nasi yazo akanta
tun zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam karara
ayyo karara
na'am
shi kuma far'u shine sabuwar mas'alar da yanzu ta faru
na'am
kai kuma matsayin ka na mujtahidi
na'am
da zama ambaci cewa akwai fasharudda na mujtahidi
na'am
kana son ka hada auren hukunci
na'am
tsakanin wannan mas'alar ta faru yanzu
na'am
da waccan mas'alar ta faru zamanin saukar wahayi
na'am
cewa hukuncin su guda ne
na'am
saboda waga illa
na'am na'am
to menene asali
na'am
mun bayyana
na'am
menene far'u
na'am
mun bayyana
na'am
to me tace illa
illa na'am
illa
na'am
sun kace shine wata sifa
na'am
da a tare da
na'am
mas'alar can da nasi ya sauka akan ta
na'am
kuma ana ganin cewa akan wannan sifa ce hukuncin ya sauko
na'am
to wannan ita ce illa kai tsaye
na'am
to ita wannan illa
na'am
ya za a yanzu mu gano ta
to
mu ce yalle ita ce illa
na'am
ke ake a gano ta
na'am
to akwai sharudda da malamai na usulul fiqh suka shinfida kafin sifa ta zama ita ce illa
na'am
hukuncin abin nan sharudin farko
na'am
shine ya zama ta zama mundabata bi ma'ana
na'am ana iya tantance ta
a tantance ta mala
yawa
mu buga misali da wannan
na'am
shine an halatta ayi kasru
na'am
a lokacin tafiya
na'am
sai an kace saboda mashakkar da ke ciki
na'am
illa ana ita ce wannan mashaka mai mashaka wahala
na'am
to ai wannan wahala kuma ana iya samun ta kadan gano madda yayi gune gona yana noma
na'am
kuma ana iya samun wannan mashaka
na'am
ga wanda yayi gune yana aikin kankari
na'am
to dole zan mun dabata amma wannan ba mun dabata bace
na'am
ta aiki wurin gona
tunda wanda ya ini gona yafi wanda mota take guru da shi yana zaune cikin mota mai sanyi
eh akwai sanyi ko yawa amma ai shi mai gona
wani
wani aiki wurin gona yana zama ne
na'am
ba tare kuma ya ci tuba
na'am
yayi ce ya bada aikin
na'am
mai dauka kankare yana mika ma masu aiki yana ajiye zama ne
na'am
amma matafi
na'am
cikin halin tafiya al'adan sai bai zauna ya ce shi ya hasta ya
na'am
in ko ya zauna manufarsa ya huta ne ya ci gaba ko ya dawo
na'am
to kaga she wannan mashakka tashi ba ta rubuwa da shi
na'am
anan akwai wahala ga tafiya
na'am
akwai wahala wurin noma
na'am
akwai wahala wajen aikin kankari
na'am
amma wannan wahala ta halin tafiya
na'am
kamar da Annabi ya bayyana tafiya a safar qita'atu min al'azab
na'am
to ita ce illa muntabata bi ma'ana ana ya tantance ta
cewa
musamman wannan al-mazahib al-arba'a
na'am
kusan cikin su kusan babu wanda ya iyakance
na'am
adadin lokacin abinda adadin tazarar tafiya
na'am
kasa ga mil 40
na'am
an samu samar da masu ijtihadi sun ce ana eh kasa ga haka
na'am
amma tunda muna magana kan su ne
na'am
to sun ce sai in ya kai mil kaza
na'am
kenan kaga yanzu tantancewa ya shigo
na'am
tafiyan ma sai in ta kai lokaci
kaza
na'am kuma tazarar kaza
na'am
to amma kuma eh ana samun
na'am
mutumin da
na'am
matafi ne
na'am
amma kainan da azumin ka fi shi wahala
na'am
me yasa
na'am
yana ya wakila daga nan kwanni kilan mu dauka akwai filin jirgi
na'am
jirgi ya London
na'am
ya shiga jirgin
amma
mai AC
na'am
ya tashi
na'am
ya tafi kasar Faransa
na'am
kafin ka tekwabu ya kai
na'am
bai da matsalar komai abin sai ma kawo masa yake yi
na'am
kaga wannan a zahiri bai da mashakka
na'am
to shi ba dai kasar ba zai
na'am
saboda abun lura ga shari'a
na'am
shine a galabiyya
na'am mafi lokut mafi yawa
mafi yawa
na'am
mafi yawa
na'am
ba ta lakari da ashkhas
dai
kun mutane
na'am
kaka ta ai wani tunda gwamnati ne shi bai kasaru
na'am
kaka ta tunda wani ne bai kasaru ba
na'am
a'a ana magana dai kan awsaf
na'am
tunda ya tafiya yanzu akwai mazanna
ya
mazanna yanzu ya shiga inda ake tsammanin a samu mashakka
na'am
da kan halatta masa yayi kasaru
na'am
sannan abu na gaba dole zan wannan illa tana da sabuti
na'am
bi ma'ana tana yawo duk inda hukunci yayi yawo
na'am
abin da suke cewa
ad-dawran
ad-dawran
al-hukm yaduru ma'a illati wujudan wa adaman
na'am hukunci yana yawo tare da illa shi
na'am
in akwai illa akwai hukunci in babu illa babu hukunci
dan
haka wanda matafin da sai ya dawo gida ya wuni gona yana aiki ba zai kasaru ba
na'am
dan babu tafiya
na'am
tafiya anan ita ce
illa
aiwa to ban kara gaba kadan
na'am
dangane da ita wannan illa
na'am
illan nan
na'am
tana da hanyoyi
na'am
da ake iya gano ta
na'am
wannan lokaci kenan masalikul illa
na'am to yanzu kafin mu shiga masalikul illa ina ganin akwai wani abu da addu muhimmanci da ya kamata mu faɗa
na'am
shine kasancewa illa kuma muta'addiya ce muta'addiya wanda tana iya tashi daga asali ta tai zuwa ga far'i domin in ta zama to illa qasira ce ai ba za a yi aiki da ita ba yawa na'am
lalle kam wanda dan illa ce muta'addiya
na'am
kamar ka ambata illa qasira ce mai takaituwa kawai
na
asali
to
da haka sun ta ga asali
na'am
to kenan yanzu babu dama
babu
hili
a sadar da ita da
wannan daga far'i
na'am
ko babu dama sadar daga far'i
to
ba za ka ba wancan far'un ba hukuncin na asali
na'am
tunda mun ce illa ce ta haifar da hukuncin
gaskiya ne
to kuma illa ba ta tsallako ga wanga
haka
far'in ba
na'am
wannan kenan
to
mu je kan masalikul illa
eh muna mu shiga masalikul illa a gurguje
dan
Allah ya samu kare su in yaso darasi na gaba sai mu karasar da abin da yasa
yawa
bismillah
masalikul illa a gurguje
na'am
akwai mashiga ta farko
na'am
shine na qur'ani
na'am
ya bayyana cewa saboda kaza
na'am
haramta
kaza kenan sai zaman to nassi ne yawa
wato
illa mansusa wanda cikin nassi an ka fiddo ta
cikin nassi an ka fiddo ta aka fiddo ta
na'am
to dan haka anan qur'ani ya bayyana mana karra cewa saboda kaza ne saboda kaza mun gano illa
na'am
na gaba
na'am
akwai kuma shi nassin nan yana iya nuni
na'am
kan illa akwai wata kuma illa zahira
akwai illa wadda za ta fito fili karara kowa ya fahimce ta Allah subhanahu wataala a cikin suratul maida yake cewa bayan ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi adamu ya kashe ɗaya daga cikin su sai ya ce min ajli zalika katabna ala bani isra'ila saboda wannan idan kaga min ajli ya nuna dalilin da yasa aka yi kaga illa ce wadda take wato karara ina fata an fahimta
dan haka yanzu
na'am
katabana hukunci ne
na'am
ina illa shi shine
min ajli
min ajli
na'am
to saboda kenan wancan kisan da aka yi
shi yanzu
shi illa ta katabana
an ka wajibta musu na'am
akwai kuma wato illa wadda ta zo zahira
na'am
kuma nafsi ya nuni kanta
na'am
amma kuma nuni da yake kanta ya daukar fasara guda biyu
na'am
ya daukar waɗannan harufan na illa ne ko na illa bane
na'am
yawwa yakan zo irin wannan
na'am
sannan kuma akwai illa ta ima'i
na'am wadda akai nuni
wadda akai nuni
ima'i shine
ishara
kenan au ma'ayuni ima'an na'am
yawala
na'am
to wace ce
na'am
wannan ita ce hukunci ya jerantu
na'am
tare da
na'am
wata wata sifa
na'am
wadda ba dan
ko wani fi'ili
ko wani fi'ili
na'am
ko wani fi'ili
na'am
wadda ba a ce kai tsaye saboda kaza an kai kaza ba
amma in ba inda ba dan haka nan da an kai shi ba da sai zaman to magana ba ta da fa'ida
ya zama kin lagawu
ya zama wasa kai bai da fa'ida
zalin wannan shi la ya qadil qadi wa huwa ghadban
na'am
kada alƙali
na'am
yayi hukunci alhali yana da fushi
na'am
shi nassin na hadisi bai ce
na'am
saboda fushi an ka hana hukuncin alƙali ba
na'am
bale zama nafsi ne
na'am
to amma dai hada hana alƙali hukunci da ambaton fushi
na'am
an yi ishara an yi nuni cewa ashe saboda fushi ne
aka
hana alƙali ya hukunci
na'am
dan haka duk abin da kuma yayi kama da hushin nan
na'am zai iya duka hukuncin
sa hukuncin
na'am
amma yana cikin tsananin yunwa
na'am
sai abin da me a cikin fushi shine ishtigalul bal
na'am tashwishul fikr
akwai tashwishul fikr akwai wato
yana daukar hankali
tunani
na'am yana hana mu hankali yayi aiki
shi
ko wato hukunci yana buƙatar hankalin kai na
hukunci haka dan haka yana cikin tsananin farin ciki ana hana shi
na'am
tsananin bakin ciki ana hana shi tsananin jin yunwa tsananin jin bacci duk ana iya hana shi
na'am
hukunci
to
da kuma irin su la ya rasul qatil
na'am
wanda ya kashe wani
bai ga shi ba na'am
to me kawo kala me kawo alaka tsakanin la ya ris da kuma al qatil dan ne sanu fa'il
na'am
wanda yana dauke da sifa
na'am
to wannan sifa da take da yake dauke da ita
na'am
to ashe abinda yasa saboda kisan da yayi ne
na'am
yasa an kan ta haka kiyasi akan wannan
na'am
to hadda wanda an ka bar ma wasiyya
na'am
idan ya ga kai ana iya hana shi wasiyyar nan sai zai kashe wanda
na'am
ya bar ma wasiyyar nan shi ma ba za a bashi wannan
haka
wasiyya ba
kenan yanzu idan muka duba kamar fadar Allah subhanahu wataala qad aflaha almu'minun mu'minai sun rabauta kaga yanzu in ba dan kasancewa su mu'minai ba ai magana sai ta zama to ba ta da wani lagau amma kasancewa su suna da imani shi yasa Allah ya ce sun rabauta wanda kuma bai yi imani ba ba zai rabauta ba na'am
haka kenan illa shine imani
na'am
wannan kenan
na'am
sannan kuma akwai mashiga ta as-sabru wa at-taqsim
na'am
me as-sabru wa at-taqsim
na'am
shi as-sabru wa at-taqsim
na'am
shine hukuncin da
na'am
an ka faɗa cikin nassi
na'am
amma ba a bayyana illa ba
na'am
la nassan wala zahiran wala ima'an
na'am shi ba a ganin shi a zahiri ba a ganin shi a baro baro kuma ba a ganin shi ta fuskar ma
ishara
kenan dai sai masu zurfin ilimi za su iya gano shi to na'am
to dan haka nan mujtahidi
na'am
zai zauna ya ga wanga abin da aka haramta
misali
wato me yasa aka haramta shi ne
na'am
da fari illa ga
na'am
to yanzu sai yazo cikin tunanin shi
na'am
da malaka wanda Allah subhanahu wataala ya bashi
na'am
sai ya kawo abubuwan da yana iya yi wa zama su ne illa
na'am
sai ya jeranto su
na'am
wani misali guda na giya
na'am
giya Allah subhanahu wataala ya haramtar da ita
na'am
amma kai tsaye cikin Qur'ani muke magana da take sunna ta bayyana abun
amma
Qur'ani bai bayyana illa ba
na'am
to kana iya cewa daga cikin sifofi na giya
na'am
akwai kasancewar ta sa'ila
na'am kasancewar ta abu ne ruwa na'am
akwai kasancewar ta tana cikin kwalba
na'am
inda kwalba ce
na'am
akwai kasancewar tana da hawan kai
na'am
hawan kai irin
gawo
haka cikin kanka
na'am
akwai kasancewar ta kuma
at-tatrib kenan
at-tatrib
na'am
abu kasance ta kuma me yasa mai
na'am as-sukr
as-sukr
na'am
sai ka to kuma ka bi wadanga
illolin
illolin
da guda guda
da guda guda
na'am
kowane su
na'am
kaga cewa wannan zai zama wa biye shi cike da bai
na'am
in bai zama wa sai ga jiwa da shi
na'am
saura uku kazo kan na biyu kazo kan na uku misali in kace saboda tana cin kwalaba ne an ka haramta ta
sai turare zan haram
sai turare zan haramun ko ka kula zama haramun sauran kayayyakin da aka saka cikin kwalabi
na'am
tunda kwalba ce zuma kwalba nan
kaga
wannan ya zama lagawo shi ma
na'am
tunda a cikin kwalba ai babu makasar na shari'a
na'am na'am
cikin harantar da abin da cikin kwalba
na'am
sannan kila ka ce dan tana hawan kai ne
na'am
ta tsari
na'am
to wannan yana iya zamowa ba'd al-illa
na'am
sashi ne
na illa amma ba shine illa ba
shi bane illa kai tsaye
na'am
dan haka tun ba shi bane illa kai tsaye
na'am
to sai dai an nemi illan nan fa zama cikakka
na'am
sai a zo kan iskar
na'am
to wace hanya ka gano cewa sa mayin nan shine addilin
har da na'am
shine ai hankali yana da muhimmancin gaske
na'am
ga dan adam
na'am
in babu hankali
babu
dan adam
babu taklifi ba a dora masa komai ma
ka gani
na'am
to tunda da in babu hankali
na'am
babu taklifi
to
ko ashe hankali
yana da abinda zai taba hankali
ba shi
ana iya haramta shi na'am
dan haka kenan yanzu kaga mai tahiri ya ta hanyar as-sabr wa taqsim
na'am
ya cimma cewa lalle wannan iskar shine illa ta haramta da
iya to
mambaron abu guda shine illa wanda aka ijma'i
na'am akan ta na'am
ita illa da aka mai kanta ita ce ma wadda nassi bai ambata ba
na'am
karara amma malamai kusan kamar yadda muka ambata dalilin ijma'i
na'am
a cikin al-adillatu shar'iyya
na'am sun yi ijma'i akan ta
ijma'i kanta shi ita ce
na'am
aiwa
kamar
aiwa kamar misali
na'am
kamar
da malamai sun kai ijma'in cewa misali yaro karami dukiyarsa za a kula masa da ita to illar da malamai sun kai ijma'i akan ta as-sighar kasancewa shi yana yaro duk malamai sun yi ijma'in cewa dalilin da yasa aka ce ayi wilaya akan dukiyar maraya ko ayi masa hajaru a kame a hana shi amfani da ita saboda yana karami ne shi yasa da ya girma ya mallaki hankalin kansa sai a bashi dukiyarsa ko ba haka ba sai malamai sun kai ijma'i akan wannan illa na'am to akrabakallahu kafin lokacin mu sai ya matso sauran mintutuka kadan nan wajen as-sabr wa taqsim ne ya kamata mu dakanta sai mu shiga cikin sauran abubuwa kalima ta as-sabr muna son yan uwa su gane cewa da sinun ne ba da sadun ba yan an ce as-sabr da larabci shine hakuri amma in aka ce as-sabr da sinun yana nufin al-ikhtibar jarraba abubuwa at-taqsim kuma shine rarrabe abubuwa to shine malaman usulul fiqh suna kallon shi as-sabr wato shine hasrul awsaf za a tattare dukkan sifofin waɗanda ya kamata a ce illa tana tabbata akan su shi kuma wato at-taqsim sai zamanto za a rarraba su shine hasrul awsaf shi ko as-sabr shine ibtal al-awsaf allati la tasluhu illatan kenan an ce at-taqsim a fiddo su ɗaya bayan ɗaya as-sabr a jarrabe su a dibi wacce ce ya kamata ta zamanto illa to kafin lokacin ya muna halin sa za mu duba mu gani cewa cikin al-qur'ani ma irin wannan akwai shi saboda akwai da yawa daga cikin wadansu sai kaga a buga shi cikin alqur'ani amma busu san da shi ba suna ƙaryata shi busu ma san qur'ani ne suke ƙaryata ba idan muka duba a cikin suratul al-an'am kaga Allah subhanahu wa ta'ala da yazo wajen munakasha wato tattauna dalilan kafirai na haramta wadansu abubuwa sai ya ce musu samaniyata azwaj min ad-dha'ni ithnayn wa min al-ma'zi ithnayn qul adh-dhakarayni harrama am al-unthayni amma ishtamalat alayhi arham al-unthayn sai ya ce nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin wa min الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرما أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين واتو دسوكة يوأنا أبوان حرامني تسيا الله تيتو ينزو واتو نوو أكا نيقودا تاكوس نمجد ماتشي شان أذكرين حرما مزا جيني أكا حرمتا أم الأنثيين كوكو ماتا تو إدم babu haramci ga maza babu haramci ga mata amma shtamalat alaihi arhamul unsi koko abin da yake cikin su ne shi yasa kasancewar shi namiji ne shi yasa kuka haramta shi ko kasancewar shi mace ko kasancewar sa a cikin ciki babu
babu
sai yace am kuntum shuhada idh wasakum Allahu bihadha ko ko kuna da wani dalili tunda dalili kala biyu ne ko ya zamanto na hankali ne ko ya zamanto dalili ne wanda an karwaito to ko ko kuna da wata shaida daga Allah ko ta alqur'ani ko ta sunna to kaga sai Allah bi duk hanyoyin da zai nuna wannan magana ƙarya ce as-sabr wa taqsir misali kuma misali a cikin suratu tur da Allah ya zo ga masu shirka wanda suke ganin cewa wato suke shirka sai Allah ya ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun shin su kafirai suna ganin ba ta wani abu aka same su ba haka kawai am humul khaliquna koko su suka halicci kansu to sai Allah bai fadi na uku ba shine cewa wato koko Allah subhanahu wa ta'ala halicce su dan shine busu yadda da shi ba misali kuma na uku da malamai suke bayarwa kafin mu tafi shine misali na cikin suratu wato maryam da Allah subhanahu wa ta'ala magana kan wannan kafiri sai Allah ya ce attala al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda kaga yace lahira ma in an tashi to yana lauta yanda malam wa walada za a bashi dukiya za a bashi ayya sai Allah ya ce attala al-ghaiba shin yayi ittila'i ya tsin kayo gaibi ne ya sa abinda a cikin lauhil mahfuz am ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda koko yana da alƙawali ne tsakanin shi da Allah to tunda bai san gaibi ba bai da alƙawari tsakanin shi da Allah kinan wannan magana da yake fada ƙarya ce to dan haka wannan ko cikin alqur'ani mai girma akwai shi lokacin mu ya matso insha Allah ta'ala in uwa dan jira mu kadan insha Allah zamu dawo mu ci gaba da wannan mawdu'in namu na wato usul na malaman fiqhu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته